that Ghanaians must be aggressive in fighting and enforcing regulations that you do have.
Wannan ne tsokacin da jakadiyar Amurka a Ghana, Virginia E. Palmer ta gabatar yayin ganawar su da sarakunan karkaren al'adan Ashanti, a inda take jaddada muhimmancin daukan matakan da suka dace domin dakile matsalan hakar ma'adanai da ke ci gaba da gurbatar ruwan sha tare da alfanun gonaki musamman koko a kasar Ghana. Jakadiyar Amurka ta ci gaba da cewa,
"Indeed, they're wrecking real environmental havoc on your rivers."
Ko shakka babu hakar ma'adanai din nan na gurbata muhallin ku, musamman ruwan sha yana tasiri akan koko din ku da alfanun gonakin ku. Wannan duk zai mummunan tasiri akan tattalin arzikin ku muddan ba a dau mataki akai ba, inji ta. Jakadiyar Amurka din ta kara da cewa wata tawaga na sashen kula da albarkatun kasa a majalisar dattawan Amurka ta iso Ghana tare da tattaunawa da sarakunan gargajiya da mai alfarma sarkin Asante game da hakar ma'adanai ta barauniyar hanya. Shi kuma mai alfarma sarkin Asante na Otumfu Osekitu, sarkin karkaren al'adan Ashanti, ya dora alhakin wannan matsala bisa jami'an gwamnati musamman shugabannin gundumomi, a inda yake cewa gwamnati ta dau matakai ciki har da kirka dakarun soja da yan sanda domin hana hakar ma'adanai din nan, amma har ila yau ba iya an magance matsalan ba. Duk da cewa ana fama da matsalar rashin sana'a a kasar, kamata yayi da a dau matakin shawo kan wannan matsala. In ana hakar ma'adanai a wata gunduma, kuma gunduman na da babban jami'in gwamnati tare da majalisar tsaron gunduman, waye kamata a dora alhakin wannan aiki a kansa? Ko shakka babu masu kula da gunduman?
And you tell me we don't know who is that?
Na tuntube shugaban kungiyar haɗin gwiwar masu hakar ma'adanai a kananan filaye a jihar gabashin kasar, amma a hukumance, Malam Muhammad Amawo, a inda yake cewa shugaban kasa na kokari amma wasu jami'ansa ke yi ma wannan mataki zagon kasa.
Yes, aku willing presence su yi, amma ƴan bayan ba su da niyya. Shugaban kasa ya yi batun shi, sa'annan manyan sarakin Ghana, su DC da MMDC, yawayawansu su ne ba sa bari a yi yaki da ƴan galamsey. In ka duba abin da tafiya ko da lansisin ka mai lansis zai yi ji ya yi mayanin wani disik da wani disik assembly ba su ba da hanya ba ba ka jiyawa ko da lansis. To ya za a yi wanda bai da lansis ya yi yana yi yana fata ruwa ana da illegal mining kamar da mu duka muke batu wannan DC ba su gani ba.
Ko shin akwai mafita bayan wannan mataki da ake ci gaba da ɗauka? Shugaban masu hakar ma'adanan na ganin yan jarida tare da masu aikin hakar ma'adan a hukumance sun ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala.
A bari gidan rediyo da yan talabijin haka so ciki da mu ƴan small scale mining don mu abin ta shafa too much. Don wani abin faru duka ka ga a zo kan small scale mining za a ba small scale mining lances one ba illegal ones. Don su suna faɗi suna ta manyan small scale ana kuro.
Gwamnati dai ta ce matakan da take ɗauka na tasiri musamman wajen tsaftace ruwan sha da dai sauransu.
Focuses on land reclamation and reforestation or revegetation.
Hakar ma'adanai ta barauniyar hanya na ba da gudunmawa wajen gurbata muhalli, abinda ke barazana ga ruwan sha tare da tattalin arzikin ƙasar Ghana, sabida sanadaran da ake amfani da su na gurbata koko din kasar da ke dogaro da ita wajen samar da kudaden shiga. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.